This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 8 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Maryam, jami'an kiwon lafiya na Palestina sun ce harin da jiragen Isra'ila suka kai a yammacin jiya Talata ya kashe mutane akalla 17 a kudancin zirin Gaza. Dakarun Ukraine sun kai wani hari da jami'an Rasha suka ce yau Laraba wani babban hari ne da ya wato da ya barna sosai a yankin Saratov. Daga nan za a cewa rundunar sojin Amurka ta ce ta kai hari wuraren ajiyar makaman kungiyar Houthi a kasar Yemen.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa harin da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai kwanaki hudu da suka wuce a wani sansanin soja da ke karamar hukumar Dambowa a jihar Borno, wanda ya yi sanadin mutuwar akalla sojoji shida a cewar rundunar sojan kasar a wata sanarwa, ya janyo fargaba sosai a tsakanin mazauna yankin.
A gaskiya mu 'yan Dambowa a baya mun samu sauki sosai, sai dai yanzu kuma rashin tsaron ya sake dawowa. A ce bare guda za a kai wa hari, kaga ba zaman lafiya.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya tattauna da wasu matasa da suka kafa kungiyar wanzar da zaman lafiya a yankunan su da ke fuskantar tashin hankali sama da shekaru 20. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun ce harin da jiragen Isra'ila suka kai a yammacin jiya Talata ya kashe mutane akalla 17 a kudancin zirin Gaza. Hare-haren sun afka yankin Khan Yunis, ciki har da sassan da mutanen yankin ya raba da mahallansu da ke zaune a tantuna sama da shekara guda kenan. Rundunar sojan Isra'ila a cikin wata sanarwa ta fitar ce ta kai hare-haren dama ta sama a yankin Khan Yunis, inda ta auna 'yan ta'addar da suka taka rawa a harin da kungiyar Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a shekarar 2023. Dakarun tsaron Isra'ila sun zargi Hamas da gudanar da ayyukansu a yankunan fararen hula. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce fararen hula a Gaza ba su da wani sauran matsuguni da za su shiga a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da kuma yankin da rikicin ya barnata da dama. Dakarun Ukraine sun kai wani harin da jami'an Rasha suka ce a yau Laraba wani babban hari ne da aka kai akan yankin Saratov, wanda ya barna ga wani kamfani na masana'antu. Gwamnan Saratov Roman Busagin ya ce an kai harin ne a garuruwan Saratov da Angel da ke makwabtaka da su, yankin da ke sansanin jiragen sama na Rasha. Babban hafsoshin sojin Ukraine ya faɗa a tashar Telegram cewa dakarunsu sun kai hari a wata ma'ajiyar man fetur na Rasha a Angels da ke samar da mai ga tashar jirgin sama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jiragen sama wato saman Ukraine guda 11 a yankin Saratov, amma bata ce komai ba game da barnar da aka yi a yankin. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kai cikin dare sun haɗa da jirage marasa matuƙa 64 da akasari ke kai hari a yankuna da tsakiyar ƙasar ta Ukraine. Rundunar tsaron ta sama ta lalata 41 daga cikin jiragen marasa matuƙa a yankunan wato Cherkasy da Chernihiv da Dnipro da Kharkiv da kuma Kirovohrad da Mykolaiv da Poltava da Sumy da Zhytomyr, injinar jiragen sojan Ukraine. Majalisar Dokokin Amurka sun karrama Jimmy Carter a jiya Talata yayin da gawar shugaban ƙasar na 39 ta isa fadar gwamnatin Amurka. A yau mun tare don murnar rayuwar wani mutum da ayyukansa za su kasance shekara aru-aru masu zuwa, in ji mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ga manyan baƙi da iyalan gidan Carter da suka taru a zauren rotundar na ginin Majalisar Amurka. Carter, wanda ya zama shugaban jam'iyyar Democrat na wa'adi ɗaya, kuma wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel zai kasance a birnin Washington na tsawon kwanaki biyu wanda zai bayar jama'ar Amurka damar yin sallama ga marigayin. Harris ta gane rawar da ta wato da kata ke taka wajen kullayar jiji ne kam David kafa gyare-gyaren dabi'a da kafa sassan ilimi da makamashi har ila yau shugaban wato har ila yau shugabancin majalisar ya tana da shugabancinsa wanda ya fara a lokacin tashin hankali a tarihin Amurka.
To an jima kadan za ku ji karashin labaran duniyar amma yanzu za mu leka bangaren rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa sojojin ta shida sun rasa rayukansu a wani hari da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai kwanaki hudu da suka wuce a wani sansanin soja dake Sabon Gari a karamar hukumar Dambowa dake jihar Borno. Ko da yake wasu mazauna yankin sun bayyana cewa adadin ya zarta haka. Rundunar dai ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fadda yau Laraba. Ta kuma bayyana cewa sojojin ta su ma sun kashe yan ta'adda sama da 30 a yayin arangamar. A halin da ake ciki mazauna garin sun bayyana cewa suna cikin yanayin fargaba kafin sanarwar sojojin. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa ya aika mana daga Maiduguri.
Garin Sabon Gari dai yanzu haka a kulle yake babu kowa sai sojoji inda aka kulle hanyoyin garin tsawon lokaci. An yi sansanin sojoji ne a garin da zuman samarwa mutanen Dambowa da wasu yankunan biyu kariya daga yan Boko Haram. Yan Boko Haram din dai sun zo wa sojojin ne a zuwan bazata inda suka kosa kai sansanin sojojin wanda hakan ya sanadiyar mutuwan sojoji bakwai sai dai sojojin sun yi nasarar dakile harin. Wani jami'in soji da na tambaya saboda sha'anin tsaro bai bayyana in yi hira da shi akan lamarin ba sai dai ya tabbata tarmin da cewa akalla yan Boko Haram sun kai 80 ne suka shiga garin da babura wasunsu da kafin soji wanda mafi yawansu matasa ne masu karancin shekaru. Zuwa yanzu na tuntubi runduna ta bakwai dake zamanta a Maiduguri karkashin rundunar operation hadin kai sai dai ban samu amsar tuntuban da na musu ba akan lamarin. Wasu mazauna garin Dambowa sun bayyana fargaban su inda suke tsoron kada al'amarin tsaro ya saki dawowa baya a garin Dambowa duba da yawa daga cikin mutane sun fara komawa kauyukan su.
A gaskiya mu yan a baya mun samu sauki sosai sai dai yanzu kuma rashin tsaron ya sake dawowa a ce ba da guda za a kai wa hari a kaga ba a zaman lafiya yanzu yawanci mutanen Dambowa ma suna cikin gari dan mu dai Allah ya kawo mana zaman lafiya.
A gaskiya an kulle Sabon Gari saboda tabbatar da tsaro shine ma aka aje sojoji da yawa ma a gurin gashi yanzu kuma an kai wa wannan farikin sojojin hari kaga yanzu maganar tsaro sai dai kai Allah ya kawo mana sauki. Dambowa kan da mun dan samu sauki amma gashi yanzu abin ya ƙara dawowa daga Dambowa ma zuwa Maiduguri yawanci za
tsaro ya dan inganta a Dambowa muna kasuwa amma jin labarin abin da ya faru a Sabon Gari ya samu shakku sosai. Daga Dambowa zuwa Maiduguri tafiya ce bai wuce na awa biyu ba amma gashi yanzu sai mun yi ta faman zage.
Ko a shekarar da ta gabata a ranar Kirsimeti sai da aka kai wa sojoji hari a yankin na Sabon Gari.
Hare-haren Boko Haram din dai ya rutsa da yan banga da dama ta bakin wani dan banga mai suna Bakura Kauji wanda ya samu sira a harin ya bayyana min yadda lamarin ya faru da su ta wayar talho.
Sabon Gari ya durmana
a jawabinsa ya ce akalla yan banga 18 ne suka rasa rayukansu 25 sun ji rauni yayin da sojoji kimanin 26 suka rasa rayukansu. Ya ce yan Boko Haram sun wa Sabon Garin kawanya ne ta hanyoyi hudu tare da zuwa da manyan makamai lamarin da ya sa da yawa daga cikin yan bangan gudu. Sai dai a wani sanarwa da headquarters tsaron Najeriya ta fitar ta bayyana cewa sojoji 6 ne suka rasa ransu sannan sojojin sun yi nasarar kashe yan ta'adda 34.
Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri.
Madalla a gaida Ibrahim Mustafa. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Rundunar sojan Amurka ta sanar yau Laraba cewa dakaranta sun kai hari a wuraren ajiyar makamai da ƴan tawayen Houthi na kasar Yemen ke amfani da su wajen kai hari kan jiragen ruwan yakin Amurka da jiragen ruwa na kasuwanci. A cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fitar ta ce an kai har-haren ne masu yawa inda ta kara da cewa babu wani rauni ko lahani ga jami'an Amurka ko kayan aiki. Sanarwar bata fayyace wurin da wuraren da ajiyar kayayyakin suke ba. Har-haren dai wani bangare ne kokarin rundunar CENTCOM ke yi na kaskantar da yunkurin irin kimara bayanai Houthi wato barazana ga kawayenta na yankin da jiragen ruwa na soja da ƴan kasuwa a yankin. An sako ƴan jaridar Italia Cecilia Sala daga gidan yar a yau na Iran a yau Laraba kuma tana kan hanyar ta zuwa gida inji ofishin Prime Minister Italia Giorgia Meloni. Sakin ya zo ne makonni uku bayan da aka tsare ta a Tehran lokacin da take aikin wato aiki da takardar visa ta ƴan jarida. Iran ta zargi Sala da keta dokar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ofishin Meloni ya yaba da tsarin aikin hanyoyin diplomasiya wajen tabbatar da sakin Sala. Iran ta musanta wata alaka tsakanin tsare Sala da kuma wani dan kasuwa dan kasar Iran kwanakin baya da hukumar Italiya suka yi. Amurka ta zargi dan Iran din da samar da wasu sa na kera jirage marasa matuka da aka yi amfani da su ba bisa ka'ida ba a harin da ya kashe jami'an Amurka uku a Jordan. Iran dai ta musanta hannu a harin. Daga ƙarshe jami'an kashe gobara a jihar California na fafatawa da wata gobarar daji ta tashi a yankin Los Angeles. Gobarar ta lalata gidaje tare da toshe hanyoyin mota yayin da dubin dubatar mutane ke tserewa da kuma taɓarewa kayan aikin yayin da jami'ai ke shirin lamarin ya ƙara ta'azzara a cikin dare. Gobarar dajin ta fara ne da yammacin jiya Talata wato a lungunan arewa maso gabashin birnin kuma na yaduwa cikin sauri wanda hakan ya sa ma'aikatan wata babbar cibiyar kula da tsofaffi ta kwashe mazauna da dama. Wata gobara ta fara sa'o'i kafin wannan tana ci gaba a unguwar Palestine na Pacific na birnin wani yanki da ke gefen tuddai da ke gabar teku mai cike da gidajen shahararrun mutane. A yayin gujewa gobarar hanyoyi sun zama ba za a iya wucewa ba saboda mutane da yawa sun yi watsi da motocinsu suka gudu da kafa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga Zainab Babaji da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin zaman lafiya da karfafa dankon zumunci ne a tsakanin al'umma har da ma waɗanda ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. Shirin zamantakewa ya tattauna da wasu matasa ne da suka kafa kungiya don wanzar da zaman lafiya a yankunan su da ake samun tashin hankali tun fiye da shekaru 20.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana cimma burina.
Gina zaman lafiya wani muhimmin al'amari ne na ci gaba mai dorewa kuma matasa suna da muhimmiyar rawa a cikin wannan tsari. Na tattauna da wasu matasa da suka tsinci kansu a cikin tashin hankali tun fiye da shekaru 20. Matasan daga addinai da kabilu da ke samun sabani da juna loto-loto suka ce suna fatar dawo da irin wannan zamantakewa da iyayensu suka yi wanda ya bunkasa tattalin arzikinsu a wancan lokaci. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Sunana Pam James Gong.
Sai kuma
Ali Hussein CD.
Sai kuma
Kale Plancha Clark too.
Sai kuma
Sok Moses Shoot Forum District.
To Pam, menene ma sunan wannan kungiya ta ku?
To kungiyar mu dai mun kafa ta da suna Plateau Inclusive Youth Grassroots Movement. So muna kokarin mu gan yadda zamu achieving goal ma matasan mu da kuma yaran mu na Plateau State gabaki daya mu gan da cewa kowa ya samu abin yi ba zaman banza. In damuwa ya tashi muna iya dan contributing a namu kungiyar mu kai musu taimako. So abinda muke a kungiyar kenan.
Amma idan matasa suka taso haka sai a ga kaman kungiya ce ta siyasa, kuna neman goyon bayan wa'ansu yan siyasa?
A mu ba wa muna neman goyon bayan wa'ansu yan siyasa don mu ci ma kanmu buri bane. In ma za mu iya samu shawarwari from other organizations ko from politicians in ma if they can support us as in financially so that mu dan taimaka ma wa'anda don mu din ba wai muna da cikakken karfi ba mun ma muna iya karfin mu ne. So idan za mu iya samu taimako daga wurin wa'ansu masu the same motive, masu the same tunani wanda su ma suna da tunanin taimaka ma wanda ba su da karfi to irinsu muke nema domin mu ganda cewa mun taimaka ma yara ta wajen makarantu ko siyan littattafe ko wurin siyan kaya ko wayansu abubuwa haka ko kuwa irin wanda suna abu ya faru da su muna kai musu taimako ko kuwa muna dan educating wayansu wanda ba su da abun yi muna dan koya musu sana'a to muna ganin mun samu taimakon zamu yi fiye da haka
to bari zan dawo gare ka fam Salihu me cece wannan kungiya ta ku
kungiyar namu nan mun kafa ta don mu samu cigaba a wajen mutanen mu don mun ga har ga Allah yanzu cigaban ya kasa don yanzu ruwan sha hanya abincin mata na sa ta gagarwayensu wani sai ka same shi ma a rana ma ya ci abinci so dai ne to shi yasa muka dan taimakekkeniya ne aka muka dan je wajen wannan mu je wajen wannan a dan taimaka jama'a ka shi yasa muka dan kafa wannan kungiya haka
akwai wani kokarin da kuka yi na tabbatar da cewa an samu wannan zaman lafiya
a gaskiya muna ta kokari saboda musli yanzu abu zai da ya faruwa inda baka yi saka shiga ba yanzu kamar mu fulani haka a inda muke akwai wani biram din da ba da ya shiga wannan wajen ba to wani abun sa idan ya faru a wannan wajen dole zai ne ba fulatanin da ya yadda da shi wannan wajen saboda a samu cimma burin da ake nema wannan wajen to kin ga in ba mu hada kanmu a plateau ko a barikin ladi ba especially tunda barikin ladi da mu ita aka sani komai a ce barikin ladi komai a ce barikin ladi to yanzu gaskiya mun fito ne mu yi aikin da zamu samu mu kanmu mafita a wannan abun
Malam Caleb Yaya wannan kungiya ta ku ta ke gudanar da ayyukanta
kungiyar namu tana vision namu blueprint na movement namu tana nan da yawa da fadi sosai so ba abu bane zamu ce mu jira sai mun tara kudi da yawa kafin mu fara amma kadan da muke da shi mun ce bari mu fara duka inda taimako ya zo ya same mu zamu ci gaba daga nan muna da target audience wanda zamu fara da su yara ne wanda suna tashuwa a nursery primary sai junior secondary a cikin barikin ladi ba wani hargitsi da bamu gani ba sannan mun ga yanda yake affecting yaran yakan sa yara masu bijire akwai waɗansu da zasu zo da rudani akan neman taimako suke yi alhali kuma kake gani sun taimake kansu ne yaran kuma a hankali suke ga sun bijire yaran nan zasu iya tashi su zamanto damuwa
ko yara da suka samu kansu a cikin yanayi na tashin hankali kusan ana cewa ma waɗansu da yawan su ba sa makarantu ta yaya kuke samun yaran nan kuma a takamman me wani irin taimako ma kuke musu
akwai yara da yawa da sun tashi da su samu wayansu da zasu musu wayansu alkawarruka na makaranta da wayansu abubuwa amma sai dai su yi ta tsammani ababan wayansu yaran bara abubuwan bara su zo ba taimakon ba za su zo ba amma mukan take statistics na irin wayannan yaran akwai wayar da kai da za a musu akwai waɗansu da daidai iya gurgurdan karfinmu da a iya taimaka musu da dan kudade wanda da su dan so ma cigabawa kafin su haye su kai wani gurin da za su iya taimaka ma kansu mun san dai foundation is very important shi yasa a wannan level na foundation mun san in mun fara a wannan gurin yara na primary psychologically idan ba su samu wannan balance da trauma da sun samu da irin abubuwan da sun gani too early yakan shafe su har su bijire amma idan muka yi kokari a wannan level din mun iya mun dan kebe su mun iya mun ci gaba daga wannan gurin to yawancin su mukan saving din su zamu salvage nasu from even themselves sannan kuma mu kawo su shi yasa muna neman nan gaba idan dai idan mutane yawo a cikin politician din mun san akwai sincere ones akwai mutanen da gaske zasu iya zuwa su ga sun taimaka amma akwai waɗansu kuma da suka yi amfani da wannan ne domin su gan dai sun cima burin su
Malam Sok yaya wannan kungiya ya zuwa yanzu menene kuka cimma a wannan kungiya ta ku da kuka kafa
gaskiya yadda kika wannan kungiya mun tashi ne da kwazo don mu taimake kanmu da kasanmu kin gan harkizi da yana faruwa cikin kasan nan mama kamar ke baraki ya zuwa ba tsoho bire ya zuwa ba matasa ne masu yin wannan aikin banzan kuma menene ya kawo ka rishin ganewa so mun tsaya da kafa biyu don mu gane cewa mun ganir da matasan nan abinda suke yin nan ba daidai bane ya jawo mu baya da mun yi nisa mun fi haka yau in an gina wannan wurin gwamnati ta gina in an rusa shi an yi gaba ko an yi baya ne so mun tsaya da kafa biyu mu gan cewa matasan mu sun gane idan wani ne yana amfani da su su gane cewa shi fa ya riga yi gaba in zai yi amfani da su to bari mu gan yaran shi a gaba idan mun gan yaran shi a gaba to abu mai kyau ne bari mu je tare idan kuma ba yaran shi ai to ba amfani kenan ko kuma shi kansa ya sha gaba mu bi bayan sa idan yayi haka to abu mai kyau ne idan kuma ba haka bane to mu amfani shi mu za mu je mu yi so mun tsaya ne da kafa biyu mu ga mu matasa cewa mun kwabe kanmu da kanmu cewa wannan abin da yana faruwa kasan nan ba daidai bane kuma mun ci gaba haka ba wani abin da zai zama na gari sai ku lalaci
to malam fambarin dawo gare ka ana san kungiya ba ta ci gaba kusan za a ce sai da kudi na gudanar da ayyuka yanzu a yanzu ina kuke samun kudaden da kuke gudanar da ayyukan da kuke yi
ba wai muna da kudi ko muna da wani ubangida wanda yake sponsoring namu ba kudin nan muna harhada ne tsakankanin mu in damuwa ta tashi sai mu kira membobin mu gaba daya mu ce to ga damuwa ta tashi sai mu harhada mu gan taimakon da mu za mu iya yi na abinci ne ni kaya ne to akwai wani individual taimakon da muna iya yi ko a ce an kore yaro a makaranta ba kudin makaranta ko wani abu ko ba za mu iya biyan duka ba muna iya dan buy the part payment sai yaro ya je ci gaba in dai wayanda ma suna zaman banza ne muna iya biya musu kudin koyo daidai karfin mu koyon da za mu iya biya sai mu ce to wani ka je ka koya abu kaza mu za mu iya tallafa da kaza
Haji Salihu ko duk da yake na gan ku duka matasa ne majiya karfi kila kuna da karfin tattalin arzikin da kuke gudanar da wannan aiki
eh to kamar yanda mai gida ya bayani wannan abun da muke yi duk a cikin ba wanda yake dai zo na gari banza a cikin mu kowa yana dan harkan sana'ar shi da yake yi wani yana aikin gwamnati ne wani yana sana'ar shi ne wani abun nan to daga cikin abu ya tashi muke kira membobin mu na sauran local government din sai mu harhada in kuma akwai wanda ya dan ba mu shawari sai ga akwai wani mutumin da ya kamata mu same shi dan sa mana hannu a ciki sai mu je mu same shi sai dan taimaka mana mu samu mu gudanar da wannan abun inda muke
amma kenan kuna da bukatan a tallafa muku kudi menene ma takamammen bukatan ku a wannan kungiya
ai gaskiya muna da bukata sosai in zamu samu ko NGO saka ko wayansu masu dan hali da zasu samu na hannu a cikin wannan abin ya tafi muna marhaba da shi da kudin da kayan aikin ko yau aka ce mana ma ana bukatan yara ba su aikin yi ko kuma a kai su training din su yi wani sana'a wanda za su amfana wa kansu mu ana yi kiran mu mu kawo matasan da zamu bayarwa aje a training din saboda a rage dan zaman banza ta tsakanin matasa
to malam Caleb menene bukatar ku musamman a wannan kungiya
akwai bukatu da yawa bai baka je ka samu yaron da yana da bukata kamar magana ta baki kawai sai ka tafi ba dole akwai waɗansu abubuwa bukatun shi dai da zaka meeting don shi ma halfway ya samu ya farfado kafin shi mai iya ci gaba da kanshi so bukatun kudi suna nan very they are paramount a tafiyan wayansu koyaswa da suke son research da suke son projectors da suke son abubuwa dai da yanar gizo a nemi materials din da za a zo a yi koyaswa da su so duka wayan abubuwan suna da dan manyan kudi muna hangan dai nan da ubangiji zai kawo mutanen da za su yi tunani ta irin gefe namu sannan su taimaka mana da irin wayannan abubuwan domin ya sa aikin mu ya ci gaba da kyau
to malam sa kusan kai ne zaka kawo karshen wannan tattaunawa me cece bukatun ku a wannan kungiya
to gaskiya akwai bukatan kudi akwai bukatan kayan aiki mutane da zamu sami su akwai fadakaswa workshops kuma akwai wasu abubuwan da ba mu ne zamu yi ba za mu kira wayansu ne su zo su yi to idan mun kira su yaya za mu yi mu wannan so kagan dole ne mu nemi wayansu abubuwan da zai taimaka mana ya kara mana karfi ya kuma jagorance mu domin aiki
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na yau zai diga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri Yanzu dai a madadin matasan da kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ne da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina sakon kare na farko. inda kace salam biyoyi Hausa fatan alkhairi gare ku. Matsalar karancin ma'aikata da rashin kayan aiki da rashin wutar lantarki a babban asibitin garin Batsari na daga cikin abin da yafi ci mana tuwa kuriya. Muna kira ga gwamnatin jihar Katsina Malam Dukko Umar Rada da yi ma Allah ya binciki halin da asibitin garin Batsari ke ciki. Muna ce kasar mu Najeriya mun na cimma yawan man fetur din da kungiyar OPEC ta masu arzikin man fetur ta amince da haka. Da fatan Allah ya sa talaka ya gani a kasa. Wannan shine sakon Sani mai langalange ya waya wuri. To sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Musa Malam Indu Kazawai Niger tare da Sumusuma Dattai da Garbu Kazawai da dan Maliki mai magani bakin kasuwa birnin Kazawai Niger. Waɗanda suka ce bayan rantsar da kai shugaban kasar Ghana John Mahama, muna fatan za ka yi duk mai yiwuwa don kawo al'ummar Ghana ci gaba mai dorewa. Shi ko Shehu Adamu Rajau cewa yi to ƴan siyasar mu na Najeriya, a yayin da kuke ci gaba da jefawa juna magana, mu kuma muna gefe muna kallon ku. Idan Allah ya kai mu shekarar 2027 za ku gane cewa shayi ruwa ne, tunda dai mun san daidai, mun kuma san aka san daidai da abin da ya dace mu yi. Sakon Sanusi Madattai da Magaram daga Jamhuriyar Nijar shi ne sakonmu na ƙarshe a yau, wanda ya ce salam biyoyi Hausa. Yadda zakakuran dakarun tsaron ƙasashenmu na AES wato Mali da Burkina Faso da kuma Jamhuriyar Nijar ke ƙara rura wutar gasawa 'yan ta'addar da ke zuba wato mu ƙasa gujiya a hannu, gaskiya abin yayi mana daɗi. Da fatan gwamnatocin ƙasashen namu uku za su ƙara sakar musu mara su ci gaba da yin ragaraga da 'yan ta'addan.
Madalla a gaida Mahmud Lalo a nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 10:26. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun ce harin da jiragen Isra'ila suka kai a yammacin jiya Talata ya kashe mutane aƙalla 17 a kudancin zirin Gaza. Har-haren sun afka yankin Khan Yunis ciki har da sassan da mutanen da yankin ya raba muhallansu ke zaune a tantuna sama da shekara guda. Rundunar sojin Isra'il ta ci ciki kuma ta sanarwa da ta fitar. Ta ce ta kai hararin ne dama ta sama a yankin Khan Yunis, inda ta auna 'yan ta'addar da suka taka rawa a harin da kungiyar Hamas ta kai a kudancin Isra'il a shekarar 2023. Dakarun Ukraine sun kai wani hari da jami'an Rasha suka ce yau Laraba wani babban hari ne da aka kai kan yankin Saratov wanda ya barna ga wani kamfani na masana'antu. Gwamnan Saratov Roman Busagin ya ce an kai harin ne a garuruwan Saratov da Angel da ke makwabtaka da su, yankin da ke da sansanin jiragen sama na Rasha. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun karrama Jimmy Carter a jiya Talata yayin da gawar shugaban kasar na 39 ya isa fadar gwamnatin Amurka. A yau mun tare don murnar rayuwar wani mutum da ya ayyukan sa su kasance shekaru aru-aru masu zuwa, in ji mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ga manyan baki da iyalan gidan Carter da suka taru a zauren rotunda na ginin majalisar Amurka. Carter, wanda ya zama shugaban jam'iyyar Democrat na wa'adi daya kuma wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, ya kasance a birnin Washington na tsawon kwanaki biyu, wanda zai baiwa jama'ar Amurka damar yin sallama da marigayin. Rundunar sojin Amurka ta sanar yau Laraba cewa dakarunta sun kai hari wuraren ajiyar makamai da 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen ke amfani da su wajen kai hari kan jiragen ruwan yakin Amurka da jiragen ruwa na kasuwanci. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar ta ce an kai har-haren ne masu yawa, inda ta kara cewa babu wani rauni ko lahani ga jami'an Amurka ko kayan aikin su. An sako 'yar jaridar Italiya Cecilia Sala da gidan yari Iran a yau Laraba, kuma tana kan hanyar ta zuwa gida, in ji ofishin Prime Minister Italia Giorgia Meloni. Sakin ya zo ne makonni uku bayan da aka tsare ta a Tehran lokacin da take aiki kan takardar visa ta 'yan jarida. Iran ta zargi Sala da keta dokar jamhuriyar musulunci ta Iran.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan har-haren da 'yan ta'adda suka kai kwanan nan a wasu sassan arewacin Najeriya. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yau Saida Hamdun.
Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.